government has announced the intention to raise $2 billion.
Murya kenan na shugaban babban bankin kasar Ghana Dr. NS Addison inda yake cewa gwamnatin kasar Ghana za ta zuba dala biliyon 2 domin ceto CD wato kudin kasar daga murkushewa. Haka kuma yace daga cikin yunkurin gwamnati na farfado da tattalin arzikin kasar gwamnati za ta rage albashin ma'aikatan gwamnati masu mukami daga so 30 da kuma bude iyakar kasar cikin sati biyu mai zuwa. Haka kuma gwamnati ta kara policy rate har izuwa kaso 17. Da jin haka dai ga abin da jama'ar kasar Ghana ke fadi.
Ine ya ji Sami in dai ya rage salarin appointance domin mu kuma ya taimaka ma al'umma duka kari yayi sanyi wallahi da ko ya kyauta shinkafa yayi tsada mai yayi tsada sikiri yayi tsada sabulun wanka yayi tsada sabulun wanki yayi tsada gwamnati ya bude idon shi muna roƙon shi
sunana Aminu na Tagwandu to kinga wai dan mutum yace zai baka riga sai ka duba rigan da yasa domin mutanen nan sun shayin alkawali iri duba mu gani a kasa ba in dai gaskiya ne to yayi kyau amma ni matsala na ne kar su zo su sa wanga kudin ɗan bankin kuma su zagaya suna saiwa a bayan gida ehe to kinga kwalliya bai biya kudin sabulu ba
sunana Mufta Suleimana abin da ke cikin ne ba government na suna kariya kore kariya ya yawa duwa abubuwan da suka ce za su yi duka ko guda ba su yi ba batun appointee gane ce da rage kudin su su kara da economy garinga wannan kudi dai lokacin da suke ake gaya musu kamar ministers ne doki ma ya yawa suke ji amma yanzu ga ba su ci kudi gari ne sun kare waya ka wani 2 billion wani wuri suna da 2 billion na tun da amma ne suka bari kudin gari mu bata
sunana Sule Alidu wanga government komin da zai yi batun kudi in ba zai samu riba kai bane bai kudin da suka ce za su zuwa ga suno kuma za su ci bi yasa suna son su yi oh suna son ka su yi oh mu muna ci mu duka ke ciki
masaniya harkar tattalin arziki Malam Hamza Adam Attijani ya mana fashin baki a batun
kuma idan muka duba policy rate gwamnati wai zai daga shi daga 2% zuwa 17% lokacin da muka samu policy rate an daga shi irin wanga girma shine 2018 to wanga kuma gwamnati ya kawo ne saboda rancen da bankin kasa wato central bank take ba sauran commercial banks rance za a bar rancen yayi tsada to lokacin commercial banks ba za su yi su je su karbi rance wurin central bank ba idan an samu haka za a samu tsadar rayuwa za kuma tsadan cinikayya wannan zai sa mutane ba za su yi su fidda kudi suna sayayya yanda suke yi da ba idan kuma ba amfani da CD to karfin shi zai tashi sannan albashin da ake ba government appointees wato abin da ya shafi wasu da suke aiki karamar hukuma na gwamnati sannan kuma da wasu ministoci gwamnati zai rage albashin su kaso 30 cikin 100 wannan zai sa gwamnati ya samu wasu kudade ayi a biya wasu bukatu baki daya sannan kuma na karshe idan muka duba gwamnati wai zai saka $2 billion cikin tattalin arziki wanga abin da yake nufi ne wayanda suke da dollar da suka boye sakamakon suna ganin CD yana faduwa kowane lokaci sai sa an je an sai dollar ana boyewa to idan gwamnati ya saka wayanga $2 billion cikin tattalin arziki zai bar wayanda suke da dollar suka boye su fadi za a samu dollar yayi yawa cikin gari idan dollar yayi yawa cikin gari kiman dollar zai fadi lokaci sai a samu CD yayi karfi to tattalin arziki yana nan yana farfadowa kenan akwai analyst da suke nuni cewa nan zuwa sati biyu tattalin arzikin kasa zai tashi yau din nan da muke magana dollar ya fadi daga 8.03 zuwa 7.82 sakamakon wanga speculation da mutane ke ga gwamnati zai saka wanga dollar
Hawa Abdulkarim Yonfani ya sashi Hausa na Murya Amurka daga Accra Ghana